Bayanai da na tattaro daga yankin tafkin Chadin sun nuna jiragen yakin rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin sun kaddamar da wani mummunan farmaki akan dandazon mayakan ISWAP inda aka halaka dimbin yan ta'addan wani mazaunin wannan yanki wanda ya ga lokacin da dakarun saman ke wannan ruwan wuta ya shaida min cewa yan ta'addan sun taru ne a wani fili a shekarun jiya waccan wato ranar Juma'a da ta gabata a Jibularam da kuma Sabon Tumbun inda jiragen yakin suka bude musu wuta ba kakkautawa kuma ta kowane bangare mutumin da bai san ambaci sunansa saboda dalilan tsaro ya mun karin bayani
jirgi ya zuba musu wuta Jibularam da Sabon Tumbu sun mutu sosai da yadda kake samani wannan abun farin ciki ne abun murna ne aiki yayi kyau a can din ma akwai bakin da yau suka zo wallahi akan wallahi yayi kyau sosai sosai ba taba irin wannan mutuwan ba wallahi wallahi ayan banzan nan sun mutu sosai wallahi wayansu sun kone wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba za su tashi ba wallahi wagan haka ya faru
koda na tuntube shi babban komandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ya shaida min cewa lalle kam dakarun su sun suka yi wannan aiki amma ya nemi mu ƙara hakuri domin sai bayan sun kammala tattara muhimman bayanai za su fitar da sanarwa a hukumance shi ma ɗaya daga cikin dakarun da suka kai wannan farmaki ya shaida mana cewa tun da farko wani jirgin leƙen asiri ne war matuki wanda ya gano inda waɗannan yan ta'adda suka taru kafin daga bisani a tada jiragen yaki domin su kai musu wannan mummunan farmaki.
Alhaji Abdulkarimu Abbas kwararre ne kan sha'anin tafkin Chadin.
Tsari ne wanda sojoji sun dauko kuma sun gano kan abun kuma a kullum suna bincike ta inda suke kafin su kai farmaki. Yanzu sun gano gindin zai iya ma gwamna yana magana a kan wannan abin cewa Allah ya yarda Boko Haram babu tsarki ya zo irin nazarin da ake a wannan farmakin da aka kai a taro gwamna ya wannan magana ya ce an kashe da yawa kuma waɗansu yin saranda saboda tsarin aikin da sojoji da suke yi mutane duk suna ta koma garin su ya ce kuma wannan abin da aka yi wata wannan karo kamar ma ba ta barin sa ba tun da aka fara wannan a mitin ne a gaman house da muka yi gwamna yake bayani yake faɗa irin kokarin da sojoji suka yi saboda haka ba abin da za mu ce sai godiya ga shugabanninmu na sojoji da kuma irin shugabannin da Allah ya ba mu a yanzu a state wanda kuma ba sa boyewa kuma suna bayani akan irin kokarin sojojin da suke yi kuma yanzu ga shi wannan karon da abin da aka yi ya zama babban abu ne a cikin tarihin wannan yakin da muke fama da to irin yan Boko Haram da aka yi ba sai ya tafi shi ba gwamnati yana magana yana yaba wa sojoji
Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria